da bai bayin tsumma da alaushi da cin kafa a tijaniya hashin hantsi maje egiji na akowa na san Kano tijaniya hashin fadan duma da kai da awabuwa maki ganin tijaniya hashin mai san bidar tanyo na sarkiya matsa gurin tijani ha ashin kyauta kamar ruwan a Agusta yana zuwa tijani ha ashin mai marata ba ana da wasoye farin uwa tijani ha ashin gadadi mun Kano ta dawo alabiya tijani hashin galadi man Kano ta adabo alafiya tijani hashin galadi man Kano ta dawo alafiya tijani hashin gadan gadan tijani hashin gawagadi tijani hashin farin gani tijani hashin magala adima Kano na hashin magala adimin Kano ta dawo alabiya tijani hashin in kadan gaba mai hana wanka inda raro ba shi ya waka ka san ruwan sama na baraka kamar haka yake ta sauka gadadi mun Kano ta dawo alabiya tijani hashin a duniya na ga mutane iri iri halin mutane kala kala kamar mutane daban yake cikin mutane gadadi mun Kano ta dawo alabiya tijani hashin halin mutum kowa da anasa a zuciyar kowa da anasa galadi ma a kowa agunsa a daidai yake da dana agunsa galadi mun Kano ta dawo alabiya tijani hashin uba agun diyan sarakiya uba agun diyan musaki uba agun kare da doki da ma da hauni babu miki gadadi mun Kano ta dawo alabiya tijani hashin ebe hasan diyan saraki gatan antala akada na keke koki shiyar mutum na kiriki zai ce da kai yana da kiriki gadadi mun Kano ta dawo alabiya tijani hashin yara suna ayabo da akirki manya suna ayabo da shauki mata suna sannu sadauki yare suna tana da kiliki gadadi mun Kano ta dawo alabiya tijani hashin zamanin mazan kwaran nan sardauna amadun kwaran nan kana rawar ganiya sannan har gobe ku ake ganin nan magadadi mun Kano ta dawo alabiya tijani Hashim. Sarle ga mai ido kon mukami daga saman in saman mukami zuwa kasan kasan mukami ya san da kai isa boda kai mi galadi mun Kano ta dawo alabiya tijani Hashim. Galadi man Kano ta dawo amma sai kai adabo a shahara akai adabo muna fahar Kano ta dawo. Galadi man Kano ta dawo alabiya tijani Hashim. Kware jinin jinin sarakiya ga marata ba a ado da mulkiya ga ilmi sani na mulki ga juriya jinin sa dauki. Galadi mun Kano ta dawo alabiya tijani Hashim. Kauce maza afa ga gwara ade in ka ki ga abugo amurde uban su da ilo har da asaude akan raga yake a harde. Galadi mun Kano ta dawo alabiya tijani Hashim. Kashe wutar cikin luwana galadi wa tijani Hashim. Kashe wuta cikin luwana galadi wa tijani Hashim. Koda wuta ce daga koyi kashe ta sai tijani Hashim. Farin ganin cikin idanuwa na Allahuwa tijani Hashim. Adan ganin cikin sarakaya abun afahar tijani Hashim. Mai martaba a farin masoyi galadi mun Kano na Hashim. Galadi mun Kano ta dawo alabiya tijani Hashim. Galadi mun Kano ta dawo alabiya tijani Hashim.
More music at housesongs.com.